this plan for Africa. Lami, lami, la, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Lami, lami, la, eh, eh. Waka, waka, eh, eh.
Balarini, uwa. Amamu tani sisteni nada balarini. Na buga wasanni daban-daban. Akalla ba zan iya kida zan ce wasannin da na buga ba. Amma daga ciki akwai youth games da na buga a Kwara wanda na samu bronze a nan wasa. To akwai NACO da na buga Dancehall Nigeria of Badminton Championship Kaduna a 2014 shi ma na samu bronze. Sannan akwai National Open da na buga a Katsina which is Golden Star of Badminton Championship shi ma na samu bronze a sannan na buga Lagos International Classic shi na yi loser a quarter final. Sannan na buga Mutual Benefit Championship shi ma na yi loser a quarter final. So after Lagos Mutual Benefit shi ne na sama invitation na zuwa national team wato junior zuwa Algeria All African Youth Games.
Wani nasara ka samu a wannan wasa na matasa na nahiyar Afirka wanda aka yi a Algeria a wannan shekara?
Alhamdulillah na muna buga events guda hudu a duka events din nan na yi participate kuma na samu da fari mun buga team event yanda muka ci gold medal sannan na buga doubles na ci gold medal sannan na buga mixed doubles yanda na samu silver sannan na buga singles event na samu bronze. Wasannin da na buga shi nan guda hudu.
Wasan ka na ƙarshe da ka buga kamar da wani suka sa ka yi wasan.
A kamar da bus event dina na buga da Mauritius, na buga da Algeria, na buga da Egypt, sannan na buga da Botswana, sannan sai final muka sai kasance Nigeria da Nigeria ne final yanda na ci Nigeria muka na ci opponent dina wato Daniel Christopher Babatun da ban kwale 2-0 a final kenan.
A yanzu wannan nasara da ka samu za ta kai ka buga wata wasa ne wanda za ta wakilci Nigeria nan gaba?
Wannan wasa ya kasance kamar wani qualifying ne zuwa Youth Olympic wato Olympic na matasa na kasar shekara 19 wanda za a buga shi a Argentina nan zuwa October. Masha Allah na samu tikiti zuwa wannan wasa na Olympic.
A zuwa yanzu akwai wani abu da gwamnatin tarayya ko gwamnatin jihar Kata Bauchi inda ka fito taimaka ko kuma wani alkawari?
A har yanzu dai babu wani batu ko wani magana tsakanin da gwamnatin jihar wato jihar Bauchi, amma dai muna kyautata tsammanin wannan gwamnati za ta zuwa ta yi a wurin ina yanda na ya kasance ina a cikin Bauchi mu hudu ne zuwa biyar muka je wannan wasa na Algeria. An ina daga cikin wanda na samu nasara wanda babu a duk wadanda muka dai babu wanda ya samu nasara kamar nan. So ina kyautata tsammanin gwamnatin jiha za ta zuwa ne ta yi a wurin dina saboda performance ɗin da
yanzu wani shiri kake yi na zuwa wannan gasa ta Olympic na matasa?
A gaskiya yanzu ya kamata na fara don na kuma training wannan wanda na yi doubling din trainer akan wanda nake in fact na yi tripling din shi ma saboda challenge din da na biyu na fuskanta a can Algeria. I have to work hard so that in dai can Olympic shi ma na fito da performance mai kyau.
Kamar wani irin kalubale ka samu zuwan ka a can Algeria kuma?
Kalubalen da na samu shi ne kan din lafiya ranke da na zan fara buga a cikin idan zan fara buga wasa a Najeriya na samu kalubale kasancewa zan buga wasa ne duk kasan da zan buga da su ni ne za a fara tura ni ya kasance kamar ni ne wani magoji wanda in na ci wasa na farko na kara confidence ne wa sauran yan uwana wanda su wasannin su na gaba. So duk wasan da na buga na kan buga ne da number 1 na kasan da zamu yi pesa. Ayo misali akwai Egypt da zamu buga Blue State da su wanda last match din mu ne yaro number 1 din Egypt ya kasance zan buga wasa da shi kuma shi ne aka yi ranking din shi number 1 a wannan tournament din. So babban kalubale ne a wajen na duba na ga ina yi lose wannan wasa kankan da na samu na kasu ne wa team dina. So sanda na jajirce wanda ya kai ma na samu nasara amma kuma da kiyar wanda ya kasance na ci shi har tuwa amma na dan
station challenge a daga karshe wani godiya za ka yi wa kungiyar ka ta Ubanda Waki Badminton da ke nan cikin garin Bauchi wanda sanadiyar ta ne ka samu zuwa wannan waje.
Eh godiya na a kullum ina masa fatan alheri don a gaskiya ya bani taimako wajen motivation dina da abubuwa musamman ba shi kaɗai ba ma sauran tumatumai da suke garin Bauchi ta amma Charles Badminton Club Bello Kirifi Bata Poli Firapo da duk waɗannan sun yi iya ƙoƙarin su wajen ganin sun yi motivating dina da sauran 'yan wasa da suke nan jihar Bauchi. So ina mai mika godiya sosai da su ci gaba. Akwai yara yanzu masu tasowa su ma suna buƙatar wannan motivation ɗin. Ina fata ba zallan kai ne za su tsaya ba za su duba su ƙananan nan su ma a tallafa musu.
Hamid Balarabe kenan wanda ya samu nasara da lafiya zinari.
I'm not afraid of the dark.